hukumar hana zarmiya da babakere da dukiyar jama'a ta Najeriya EFCC shiyar jihar Oyo ta ce ta kwato kimanin naira miliyan 300 a cikin watanni 4 da sun gabata. Mataimakin shugaban hukumar EFCC shiyar jihar Oyo Mr. Kazim Husaini ne ya shedawa taron manema labarai hakan a Ibadan.
We have internet fraudsters, bank fraud, criminal investigation, and of course we have a lot of land disputes that are involved in economic and financial crime.
Mr. Kazim Hussein yace sun kwatu kudin ga masu harkar yanar gizo, zamba a bankuna, wajen binciken gama gari da rikicin filaye da yawa da aka yi zarmiya a cikin su. Mr. Husaini ya kara da cewa a cikin watannin nan hudu sun sami kararraki 430 kuma sun yi kame-kame har sau 200 kana kararraki 50 na gaban kotuna. Yace yaki da zarmiya da rubda ciki da dukiyar kasa ya rataya ga dukkan yan kasa ba wai hukumomi ba kawai. Kasim Hussein ya yi kira ga yan jarida da su hada kai da hukumar EFCC wajen ilmantar da jama'a a game da illar zarmiya da shankwana da dukiyar kasa wanda ke yi wa tattalin arzikin Najeriya tu'annati. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.